Gwamnatin tarayya ta ce ta samar da tsare-tsare masu sauki wa manya da kananan masana'antu ta yadda za su sarrafa hajjan su kuma sami kasuwanni da za su saida su samu riba. Mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Osinbajo ya bayyana hakan yayin da ya kaddamar da shirin tallafi wa matsakaita da kananan masana'antu da gwamnatin tarayya ta bullo da shi. Shirin wanda ke karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasar, gwamnatin tarayya ta bullo da shi ne ta yadda masu kanana da matsakaitan masana'antu za su iya samun rancen kudade cikin sauki da rangwame da samun horo da shawarwari kan yadda za su inganta sana'o'insu. A cewar mataimakin shugaban kasar Yemi Osinbajo, gwamnati ta hada kan hukumomi da ke da ruwa da tsakiya harkar masana'antu da suka hada da hukumar tantance abinci da magunguna ta kasa, hukumar tabbatar da sahihancin kayayyaki ta kasa, bankin masana'antu, gidauniyar horar da ayyukan masana'antu da dai sauransu don saukin sarrafa kayayyaki.
So there's only one point of inspection led by the customs service.
Osinbajo ya ce yanzu haka hukumar hana fasakori ta kasa wato customs ce za ta jagoranci duba duk wata hajja da za a shigo da ita kasan nan, sabanin yadda a da hukumomi da dama ke gudanar da bincike da ke daukan tsawon lokaci. Mataimakin shugaban kasar ya ce za su tabbatar da cewa duk wanda zai gudanar da kasuwanci a Najeriya zai yi ba tare da wata matsala ba. Gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ce gwamnatin jihar ta shirya don hada kai da bankin masana'antu don samar wa kananan masana'antu naira biliyan 2 don inganta sana'o'insu.
We will continue to sustain our investment in skills acquisition and enterprise development so we can enhance the economic well-being of our citizens.
Gwamna Lalon ya ce za su ci gaba da horar da matasa sana'o'i don inganta tattalin arzikin al'umma da kasa baki daya. Na tattauna da wasu masu sana'o'i daban-daban da suka baje kolin kayayyakin da suka sarrafa.
Sunana Abubakar Shabu Abdullahi Narkuta. Bayan tsohon aiki da ake da na Salka Walki Siddin Doki Jaka Angara Mailbox da kuma malafan lokacin colonial era, to abin ya kyankishe ya shiga zamani har sun kai ga muna yin sassan jikin mutum an rasa. Yanzu haka anan nazo da kafafuwa wanda aka yanke daga cinya da wanda aka yanke da kasan gwiwa, nazo da tafin hannu wanda aka rasa kwaya ya tso hudu na hannu, akwai ma gabar dan yatsa kawai ma ita ma nazo ita kuma, sannan nazo da ainihin kunne na wanda da rasa kunnonsa guda biyu duka.
Sunana Jerry Isaac Malo. To anan mun kera tractor ne, tractor noma ake ana amfani da shi ayi noma, ana amfani da shi kuma ayi shukin dankali, ana sake amfani da shi ayi shurbe, shi tractor kuma za a amfani da shi ayi girbin dankali da shi.
Sunana Deborah Bere. Sana'a ta dinki ne, yanzu yara din sun koya dinki, su yanke kyan ma ba sa iya yi, kama shagon ma wahala ne, abubuwan duk sai a hankali, in sun yi taimako yana da kyau.
Karamar ministan masana'antu ciniki da zuba jari Aisha Abubakar ta ce a lokutan baya ana bada tallafi da sunan kananan masana'antu amma baya isa wurin waɗanda ya dace.
So we hope that the state council will be able to take on this and know who is getting what, how much they got and what they're doing with it.
Tace zarafi ne da gwamnatocin jihohi za su iya fayyace wa ke samun me, nawa suke samu da ma me suke yi da shi. Ya zuwa yanzu dai jihohi hudu ne suka amfana da wannan shiri wanda ake sa ran kaddamarwa a jihohi 36 na Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.